Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 1 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Niger da kungiyar Kwadago sakamakon zartare albashin ma'aikata. Wata kotu a jihar Sokoto ta soma sauraron shari'ar wasu 'yan kasar China biyu da ake zargi da cin hanci da rashawa. A jamhuriyar Niger kuma hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa hukumar zaben kasar tallafi domin samun nasarar babban zaben kasar da za a gudanar a wannan shekara. Za mu kuma kawo muku rahoto na musamman akan yawaitar haɗurran mota a Najeriya. Muna kuma tafe da labaran wasanni, amma kafin duk waɗannan bari mu soma da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya Talata na mutane 47,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda, wanda shine adadi mafi yawa na sabbin kamuwa da cutar a rana guda tun bayan bullarta. Akasarin sabbin kamuwa da cutar sun fito ne daga jihohi daban-daban, kama daga kudu maso yammacin Amurka irin su Arizona da Texas zuwa jihohin yamma irin su California, inda kuma ake ganin sabbin kamuwa mafi yawa a jihohin Florida da Georgia da South Carolina ta kudu maso gabashin kasar. Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin Amurka ta sa Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar dakile cututtuka masu yaɗo ta Amurka, ya gaya ma wani kwamitin majalisar dattawan Amurka jiya Talata cewa adadin masu kamuwa da cutar a rana guda yanzu na iya ninkuwa fiye da sau ɗaya zuwa 100,000 a rana guda, muddin ba a tsaida tsananin yaduwar cutar ba a yanzu. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudun ya faɗa yau dinnan Laraba cewa kwanan nan Moon ya gabatar da wannan buƙatar ga fadar White House. Bangaren Amurka ya fahimci matsayin Mr. Moon kuma yana kan nazarin al'amarin, a cewar jami'in na gwamnatin Koriya ta Kudu. Jami'an Amurka dai ba su fito fili sun bayyana matsayinsu game da kalaman na Moon ba, wanda ya fara furtawa yayin tattaunawa jiya Talata da jami'an kungiyar tarayyar Turai. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Steve Begun a farkon wannan makon ya ce da wuya a sake wata ganawa tsakanin Trump da Kim kafin watan Nuwamba, wani dalilin kuma shine batun cutar corona. Fadar shugaban Amurka ta White House ta caccaki jami'an hukumar leken asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta, wanda hakan ya jefa yunkurin tantance labarin wannan barazanar cikin ruɗu. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar ta White House ke waɗanda ta kira makiran jami'an leken asiri saboda jefa rayukan sojojin Amurka cikin haɗari, a yayin da ta kare rashin ankarar da shugaba Trump da aka yi game da bayanan sirrin da ba a tabbatar ba. Makaneni ta kuma yi amfani da lokacin jawabin buɗe taron manema labaran wajen yin tir da jaridar New York Times, wadda ta fara yaɗa labari game da zargin cewa Rasha ta baiwa mayakan taliban kuɗi su kashe sojojin Amurka da na gamayya a Afghanistan. Babu wani al'amari mai fa'ida sanadiyar hakan, abinda ta gaya ma manema labarai kenan. Ta ƙara da cewa wane ne kuma zai so bayar da haɗin kai ga hukumar leken asirin Amurka nan gaba? Waye kuma zai so zama majiya ko kuma mai raɗa ma Amurka idan ya san daga baya za a tona mar asiri? Yawan ƙone kayan da aka shigo da su daga ƙasar China da kuma kiraye-kirayen a ƙaurace ma duk wani abin da aka ƙirƙiro a ƙasar China na karaɗe faɗin ƙasar India tun bayan da China ta hallaka sojojin India 20 a tsakiyar watan Yuni, al'amarin da ya haddasa rikici mafi muni cikin shekaru 50 akan iyakar ƙasashen biyu a yankin Himalaya. India na duba hanyoyin da za ta mai da martanin abin da China ta yi mata. ta wajen takaita cinikayyar tsakaninsu yayin da take ci gaba da duba hanyoyin matsa lamba ma China. Tsanar kasar China na dada yaduwa tsakanin ƴan kasar India fadin kasar a daidai lokacin da aka ja daga ta fuskar soji. To sai dai masu lura da al'amura na ganin India na da ragaggen sukuni ta fuskar tattalin arziki wajen fuskantar China, wadda ba ma kawai ta yi matukar rufunta karfin tattalin arziki bane, ta ma kasance ta biyu wajen hada-hadar cinikayya da Indiyar. Ministan harkokin cikin gidan Turkiya ya ce tawagogin masu ayyukan ceto sun isa wurin da wani karamin jirgin ruwa mai dauke da bakin haure wajen 60 ya tuntsire cikin wani tafki a gabashin kasar. Hukumomi sun kaddamar da aikin ceto wanda ya hada da amfani da jirage masu saukar ungulu da kananan jiragen ruwa, bayan da wani jirgin ruwa mai dauke da bakin hauren da ke neman ketare tafkin Ban ya bace ranar 27 ga watan nan na Yuni. Ministan cikin gidan Turkiya din Suleiman Soylu ya gaya ma manema labarai a yau din nan Laraba cewa masu ayyukan ceton sun gano garoki 6 zuwa yanzu. Soylu ya ce ya je tafkin na Bon don gane ma kansa yadda ake ayyukan ceton, kuma an yi imanin cewa karamin jirgin ruwan na dauke da bakin haure tsakanin 55 zuwa 60 lokacin da ya tuntsire sanadiyar yanayi mai cike da guguwa.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Niger a arewacin Najeriya da kuma kungiyar Kwadago sakamakon wani mataki da gwamnatin jihar ta dauka na rage yawan albashin ma'aikata. Gwamnatin ta ce ta dauki matakin ne sakamakon matsalar tabarbarewar tattalin arziki, to amma kungiyar Kwadagon ta ce sam ba za ta sabu ba. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
A yanzu haka dai an shiga takun saka a tsakanin gwamnatin jihar Niger Najeriya da kuma kungiyar Kwadagon jihar akan batun biyan albashin watan nan na Yuni da ya kare. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta zabge kashi 20 na daga cikin albashin ma'aikatan a saboda matsalar rashin kuɗi da ta fada, al'amarin da kungiyar Kwadagon ba. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger ya yi min ƙarin haske ta wayar salula.
Amma tun da kaga har an kai wannan wani lokacin da ake cewa ma'aikata su yi dan hakuri domin kuɗin da ya shigo na gwamnati bai kai a biya su albashi ba, to amma tun da yake ba su yarda ba, shi yasa ana tattaunawa da su domin a tabbatar cewa sun fahimci halin da gwamnati ke ciki.
To shugaban kungiyar Kwadagon jihar Niger Comrade Yakubu Garba ya ce duk inda gwamnatin jihar Niger za ta shiga ta samu kuɗin biyan su to ta shiga, amma su kan ba za su yarda ba, kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Idan ka kira mutum ya zo ya maka aikin Kwadago, ko da baka da kuɗi, haƙƙi ne a wuyanka ka je karanta ka biya shi. Maganan babu kuɗi wannan ba magana ma'aikacin Kwadago bane, a'a wannan magana ne ita gwamnati, ko a yanzu na ai akwai uzurin da muka yi musu ai, to ya dace su je su nemi kuɗi duk inda za su nemi su biya ma'aikata kuɗin su kashi 100 ba tare da wani ainihi an ja juna zuwa rana ba.
To su ma dai masu rike da mukamin siyasa a jihar Niger, tun daga kan shi kansa gwamnan jihar Niger, gwamnatin jihar Niger ta zabge kashi 30 na albashin nasu. Daya daga cikin masu rike da mukamin siyasar Alhaji Abubakar Dan Usman ya ce su kan ba su da matsala.
Mu kaga shi mai girma Abubakar Sani Bello gwamnan jihar Niger, gwargwado gaskiya mu da yabba wannan appointment din ya taimaka mana sosai, kuma gaskiya muna da biyayya tsakaninmu da shi sosai. To saboda haka tsakanin Allah, idan yanzu aka ce an samu matsala da ni dai tuni aka ce an samu matsala da wannan albashin ma gaba ɗaya ba za a ba ko sisi ba domin jihar Niger ta ci gaba.
A halin da ake ciki dai a yanzu haka, gwamnatin jihar Niger na ci gaba da aikin tantance ma'aikatan bogi da ta ce tana tafka asara a dalilin su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Har yanzu dai a Najeriya, wata kotu a jihar Sokoto ta soma sauraren shari'ar wasu 'yan kasar China biyu da ake tuhuma da laifin cin hanci da rashawa. hukumar yaki da yawa tattalin arziki zagon kasa ta EFCC ce ta gurfanar da mutanen a gaban kotu bisa zargin yunkurin baiwa jami'an ta toshiyar baki har naira miliyan 10 domin rufe binciken wata badakala da ta shafi kungiloli a jihar Zamfara. Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Tun daga ranar 15 ga watan Mayu na wannan shekara ta 2020 da hukumar EFCC ta gurfanar da 'yan kasar China nan guda biyu wato Meng Wenkun da kuma Zui Koi a gaban kotu sau biyu ne aka shata so masauraran wannan karar ana dagewa saboda wasu dalilai amma a wannan karon kotun ta zauna mutanen biyu dai hukumar ta EFCC ta shigar da su kara ne akan zargin hada baki da kuma bayar da toshir baki ta kudi naira miliyan 50 ga shugaban hukumar ta EFCC yankin Sokoto Abdullahi Lawal a wani bangare na naira miliyan 100 da suke alƙawarin bayarwa domin dakile wani bincike da hukumar ke gudanarwa akan wasu kungiloli da gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa kamfanin China Zanho Nigeria Limited daga shekara ta 2012 zuwa 2019 akan kuɗi sama da naira biliyan 50. A lokacin zaman kotun lawyer masu kariya Aziz Tayo Hassan ya gabatar da bukata inda yake kalubalantar kundin tuhume-tuhume da lawyer mai shigar da kara ya gabatar wanda ya ce an yi musu gyare-gyare ba tare da amincewar kotun ba.
It was challenging the jurisdiction of the court to allow our client, the defendant, to go into the dock.
Ya ce mun gabatar da wata bukata ranar 29 ga watan nan inda muke kalubalantar kurumin wannan kotu na tabari wadanda muke kariya tsaya gabanta su saurari karar da ake musu wanda tuni aka yi ba kuskurima ba tare da amincewar kotun ba. Shi kuma lawyer mai shigar da kara Sa'ad Hanafi Sa'ad ba tare da bata lokaci ba ya amince da janyen wannan kundin na tuhume-tuhume sai ya bukaci kotun da ta daga zamanta zuwa wani lokaci domin ya sake shigar da wata karar.
Sun nuna cewa ba suna son a basu ake cewa shi fiye hearing. To shi yasa muka ga cewa bari ba mu jaye wannan amended charge din so da mu sake filing wani bayan mun nemi izinin kotu pursuant to wannan sabon doka da aka yi na Sokoto State. Gode kuna babu bukatan wani kace sai ka zo kotu ka nemi wani izini kana iya filing takardunka in ka zo kotu sai ka gaya ma kotu cewa ka sa waɗannan takardunka. Amma abin da muka gano gaba daya ya nuna cewa wannan dai kawai suna son su bata lokaci ne saboda duk waɗannan abubuwan da ya kamata a ce su ba.
Alƙalin da ke wannan shari'ar Muhammad Sa'idu Sifawa bayan da ya saurari dukkanin ɓangarorin guda biyu daga nan ya daga zaman kotun zuwa 9 da 10 da kuma 13 da 14 ga wannan wata na Yuli. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da tallafin kayayyaki ga hukumar zaben kasar domin samun nasarar gudanar da babban zaben kasar na bana. Kayayyakin da hukumar zaben ta samu da suka hada da motoci da na'urorin kwamfuta sun zo ne a yayin da ya rage watanni kalilan a gudanar da babban zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a kasar ta jamhuriyar Nijar. Wakilinmu Suleiman Muni Barma na dauke da karin bayani.
Da take damkawa shugaban hukumar zabe ta kasa makullan waɗannan motoci kimanin 10 da na'urorin kwamfuta 200 waɗanda darajar su ta haura miliyan 3000 na sefa. Wakiliyar hukumar UNDP ko kuma Punid Anishar, Madam Diana Ofuona, ta bayyana cewa wannan wani bangare ne na abubuwan da muka tsara domin inganta matakan gudanar da shugabanci na gari a demokradiyance da kuma baiwa hukumar Seni damar shirya karbabban zabe cikin haske ba tare da an ware kowa ba don ganin an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali a karkashin ka'idodin zabe na kasa da kasa. A nasa bangare shugaban hukumar zabe Maître Isaka Sunna ya ce da sunan hukumar zabe ta Seni na dauki alkawali za a yi amfani da waɗannan kayayyaki tare da mutunta ka'ida, kwarewa da nutsuwa. Da yake karin bayani akan muhimmancin wannan tallafi, kakakin hukumar ta Seni Malam Nafi'u Wada ya jaddada cewa yunkurin na UNDP ko PNUD abu ne da zai taimaka sosai wajen tsare-tsaren zaben da aka sa gaba.
Wannan motoci da suka bamu kun san jihohinmu akwai inda kullum sai mun nemi aran motoci don mu shi ku jihar Difa, ku jihar Agadas, kuma Doniyanki na jihar Tiladeri. Cin motoci ne masu shiga ko'ina, wannan sun rage mana abubuwa da yawa. Ordinatar wa'annan wanda suka bada kun gani da sai in mun saye ko kuma a wancan zaɓe da aka yi Nigeria ta ba musu muka rarrabawa president wanda muka doka masu kula da zabe a gunduma ko kuma a daira kenan yanzu kawai doka ne za mu yi mu ba su kenan kun gani sun rage mana duka wani sayayyen da za mu yi da kudin kasa
to sai dai a yayin da hukumar ta seni ke ci gaba da matsakaimi wajen shirye-shiryen zaben 2020 da 2021 yan hamayya da ci gaba da kauracewa dukkan ayyukan da suka shafi waɗannan tsare-tsare lamarin da yasa Nafi Wada sake nanata kira
kwatan da muke su zo mu zauna inda suke tsammanin akwai kuskure a gyara a ci gaba shi wannan zabe Allah kaɗai san wanda zai ci a yau ba wanda zai ce maka wannan zai ci zabe mutane sai diba su gani rantsiya mu kowa rantsiya yayi bisa kan addini
hukumar UNDP na kan gaba a jerin kungiyoyi da hukumomin kasa da kasa wadanda tun fil azali ke yi wa jamhuriyar Nijar rakiya akan maganar tsare-tsaren zabe ta hanyar baiwa kasar tallafin kayan aiki ko kuma bayar da gudunmuwar ma'aikatanta masu kwarewar musamman a fannin tsare-tsaren zabe da nufin kaucewa dukkan wata tashina-tashina mai nasaba da sha'anin zabe Sule Mummuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. Kididdiga ta nuna cewa hatsarin ababen hawa musamman motoci na yin sanadiyar salwantar rayuka fiye da cutar nan mai karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS a Nigeria. Masu fashin baki kuma sun sha ta'allaka lamarin da rashin kyawun hanyoyin mota a kasar duk kuwa da ikirarin gwamnatoci na gyara waɗannan hanyoyin. Hassan Umaru Tambuwal ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto na musamman.
Tun shekaru aru-aru da sun ka gabata ne a lokuta da zamunan shugabannin soji da farar hula da suka mulki kasar Najeriya ake ta fama da hanyoyin mota masu gargada mugun hawa da gangara ramu mugan kwanoni da dai sauransu wannan rashin ingancin hanyoyin mota dai a Najeriya ya jawo hadura kan titunan mota wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kana mutane da yawa suka sami raunuka iri daban-daban tare da tafka hasarorin dukiyoyi masu dimbin yawa kuma rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya akan haka nijira ayoyin wasu direbobi masu safa da marwa suna tuki a bisa hanyoyin Najeriya da fasinjoji da ma masu dukiyoyi
Izu Abdullahi Koko ni direba ne
wace irin mota kake ja
kanta
daga ina zuwa ina kan tuki mota
duk inda mun ka zo mun samu lodi ko ina ne muna zuwa ya dai danganta da inda ka samu kayan zuwa
yaya kuke fama da lalacewar hanyoyi a Najeriya
lalacewar hanyoyi a Najeriya ne gaskiya tun Ibadan zuwa Jaba amma inda adda matsala bai hidi Jaba zuwa Kwantagure ba babu hanya kwata-kwata gaba ɗaya mutane sun babbi hanyar nan kuna bi cikin daji hanyar Kanji kin gandun nan na cikin daji ake bi cikin dajin nan
ramu ne ko kwanoni ko gadoji ne na lalace
ramu dai na kawai do hanya babu hanya kwata-kwata
tsawon wane lokaci ne wannan hanya ta lalace gaba ɗaya
wannan hanya gaskiya ta shekara 10 lalacewa amma yanzu dai an kai munin shekarun gabi zuwa
wallahi gogo ni duruba ne
wace irin mota kake ja
bus
daga ina zuwa ina kake ja mota
daga nan zuwa Sokoto muna ja mota daga nan su a Kano muna ja mota su a Gusau muna ja
yaya hanya take a inda kake bin nan
hanya ba cawo hanya ya lalace daga Jaba su a Makwa ya lalace daga Makwa su a Kutungura ya lalace daga Bida su a Minna ya lalace kuma daga anya Sokoto daji muna bi daga Makwa za mu shiga daji sai ya wuri muna hita
to akwai rame ne ko kwana
akwai rame ya lalace
tun wane lokaci ne kake jin mota
daga shekara 30 muna arewa muna ja mota
jiha ne hanyar tafi lalacewa
Neja state ya lalace da yawa.
Sunana Salisu Muhammad, ni direba ne.
Wace irin mota kake ja?
Ina tuka trailer ne.
Tun shekaru nawa kake tuka trailer?
Gaskiya yanzu ina ga koban kai bare na kusan kai shekara 10.
To yanzu a bisa hanyoyin Najeriya ina kafi zirga-zirga.
To ina zirga-zirga kowace hanya, ina zirga-zirga a Arewa, ina zirga-zirga a kasar Inyamurai, da nan kasar Yarbawa.
Yaya batun hanya?
To hanya gaskiya babu hanya.
A ina babu hanya a Najeriya?
Neja state ba mu da hanya. Sannan kuma Augustin ma ba mu da hanya. Sannan a Kogi ma ba mu da hanya
to me yasa waɗannan hanyoyi
to wannan su ne dai dila tsakanin dai ko yanayin gwamnonin su ne shine ba mu sani ba tukuna
ne irin matsaloli na wannan rashin kyawun hanyoyi yake ja muku ku direbobi
rashin kyawun hanya yana sawo mana matsalolin waduwar mota ko lalacewar mota lalacewar hanya yana kawo barayi saboda motar ka in ta tsaya dole ma barawo zai iya zuwa ya same ka
to yanzu ne kira gare ka ga gwamnatoci da ame da gyaran hanya
ni kan kira na da ma da gwamnatoci dan Allah su taimaka su gyara mana hanya a lalacewar hanyar ne ja kowa kowa ya san da ita saboda Neja babu ma kasar da tafi lalacewa kamar ta.
Daga ita sai wace?
Sai Kogi State. Ta lalace ramuka ne na fitar hankali a ciki.
Jihar Ogun haita.
Ita ma ramukan ne. Ga sunan dai bila adadin.
Sunana Sani Muhammad Gorkomodo. Ni passenger ne.
Shekara nawa kana tafiye a cikin mota?
Gaskiya na kai shekara 10 zuwa sama da haka nan. Daga Ibadan zuwa Abuja.
Yaya hanya take daga Ibadan zuwa Abuja?
Gaskiya muna cikin wani yanayi na muna buƙatar gwamnati ta taimaka mana akan gyaran hanya.
Wannan hanyar ba ta da kyau ne?
Ah babu kyau don inda za a yi tafiyar awa ɗaya muna iya mai awa 3 zuwa 4 ba mu kai wurin ba. Ramu da lalacewar hanya da kuma rashin gada da kuma inda ruwa yake kwanciya direbobi in sun dauke mu suna jin tsoron shiga ramin. Ibadan zuwa Oyo ko Oloru haka kafin mu dauke hanya gaskiya akwai ramu har dai kai express din Oyo.
To gwamnati ba ta fara gyara ba a halin yanzu?
Gaskiya akwai inda an kai gyara akwai kuma inda ya fi shekaru haka nan.
Sunana Alhaji Abdullahi Karayi. Ni da lali nan saniya ina sai da shanu.
To yaya lalacewa hanyoyi a Najeriya suka shafi sana'ar ku ta shanu?
Gaskiya akwai matsaloli akan hanya saboda hanya ba ta da kyau. Ana lado mana shanu hanyoyi da suke lalacewa akwai gadoji wanda suke motoci suna lalacewa shanu su ma sai a yanki. Wata ma ko da aka kawo muna wallahi ta lalace maimakon saniya a kawo ta da ranta ko an yanke ta tana dan jini-jini ko ta kadodo ta bushe saboda wurin bai da kyau. Hanya ramu sun yawa ga gadoji ba a gyara ba. Sannan kuma inda dumbu saniya an ka dade ta wata ko da aka kawo ma ba ta ma ya tashi. Wasu ma ana yanke su kuma ana suna motsi kuma na yasuwa.
Daga wani gari na ake kawo ma shanu daga arewacin Najeriya zuwa nan Ibadan?
Eh ana kawo mi daga jihar Kebbi State.
Kwanaki nawa mota ke duka kafin ta kawo shanu daga Kebbi zuwa nan Ibadan?
Tana kwana 2 bata shigo ba saboda rashin hanya.
To da kamar kwana nawa take kafin ta zo nan Ibadan?
Da in ga hanya an taso karfe 5 na yamma in Allah ya so wasu ana sallah asubahin da su. A sauki.
Professor Yusuf Umar Dantama na sashen tsangayar tattalin arziki na Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto ya muna fashin baki a game da lalacewar hanyoyi a Najeriya.
Hala Hassan na farko dai zaka ga cewa wato kasashen da masu tasowa musamman kamar irin Najeriya muna daga cikin kasashe masu tasowa muna da wasu kalubale din dake fuskantar mu kuma ɗaya daga cikin kalubalen da ke fuskantar mu waɗanda suna kawo mana cikas wajen samun ci gaban tattalin arziki shine rashin hanyoyi misali na kwarai bancin hanyoyi ga rashin wutar lantarki ga kuma irin wasu abubuwa na wuta da game abubuwan da na sufuri kusan in ce dai idan ka ce hanyoyi za mu ce sufuri to wannan yana daga cikin abubuwan da ke haddaba kasashe masu tasowa musamman irin su Najeriya wajen samun ci gaban tattalin arziki. Abin da yasa nake haka zaka ga cewa mafi yawan hanyoyin mu yanzu sun zama hanyoyi waɗanda ya zama taimakon su ba mu ci gaba wajen tattalin arziki amma sun zama wurare ne kawai inda ake ta samun matsaloli na samun hatsura waɗanda ke sa mutane na su mutuwa. To kaga ga tattalin arzikin ƙasa to rashin a samu wannan zai kawo cikas gurgudo wajen hito da kayayyaki da mutane ɗan kasuwa ke yi daga ƙauyuka su shigo da su birni musamman manoma kaga suna neman hanyoyi na kwarai. To kaga manoma ɗin ga idan suka fito da kayayyakin su zo su sai suwa a kawo a birni idan babu hanyoyin kwarai duk wannan na iya kawo matsala sannan kuma ya ƙara kawo farashin kayayyaki ya tashi da kuma kuɗin mota.
Sai dai duk ƙoƙarin da ni don jinta ɓangaren gwamnatin tarayyar Najeriya ya ci tura saboda Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari lambar sa na bugawa amma bai dauki waya ba. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Ce ta zama kasar Afirka na baya-bayan nan da ta sha kuma dai ta dakatar da wasannin lig-ligin din kasar
a dalilin cutar coronavirus a ranar Talata. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta bayyana da cewar an dakatar da wasannin ligan din na kasar ba tare da an daukaka wani club ko kuma mashi da wani a kasa ba. An cimma wannan ra'ayi ne bayan majalisar azzatar wasan sa da a ranar Talata 30 ga watan Yuni shekara ta 2020. Hukumar ta gabatar da wannan ra'ayi na ta ne wanda ya dace daidai da ra'ayin hukumar kafa da ta dakatar da tarin wasanninta. Dan wasan gaba na Edwana Stars Yahya Muhammad ya nuna kushinsa game da ra'ayi na ambata suna san tikotako da Ash Gold a matsayin wadanda za su wakilci Ghana a gasar CAF Inter Club Competition. Umar kwallon kafar kasar ta bada sanarwar ba za a ci gaba da wannan campaign ba a dalilin wato bullar cutar coronavirus. Sai gashi an ambaci a san tikotako da Ash Gold su wakilci kasar a CAF Champions League da CAF Confederation Cups bayan an dakatar da league din shekara ta 2020. Babban jami'in zartarwar Ashanti Gold Field Emmanuel Frimpong ya bayyana cewa clubin sa ta shirya wa Africa kuma suna kimsawa wa gasar CAF Confederation Cup na shekara mai zuwa. Ash Gold dai ita za ta wakilci Ghana a gasar CAF Confederation Cup a dalilin dakatar da gasar league din Ghana na shekara nan da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi a dalilin barkewar cutar coronavirus. Babban jami'in zartarwa na Accra House of Oak Frederick Moore ya faɗa cewa ra'ayin majalisar zartarwa na hukumar kwallon kafar kasar Ghana na dakatar da wasannin league kasar na shekarar nan an yi hankali a wurin. Da yake magana, Moore ya nuna cewa duk wani abu da ke faruwa a kewayen COVID-19 din nan abu ne da kowa ke gani da irin illar da yake. Don haka wannan ra'ayi ya dace babu tantama. Dukkanmu muna cikin kwallon kafa kuma za mu fi son lalle ana buga kwallon. To amma kasancewar hali da ake ciki abu mafi alhairi shine a dakatar kowa ya samu sauki. Da wannan labari muka iso karshen labaran wasannin na yau. Radwana Allah Muktara Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Lokaci yayi da Ibrahim Garba zai sake dawowa da labarai a takaice.
Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya Talata na mutane 47,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda, wanda shine adadi mafi yawa na sabbin kamuwa da cutar a rana guda tun bayan bullarta. Akasarin sabbin kamuwa da cutar sun fito ne daga jihohi daban-daban. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudun ya faɗa yau dinnan Laraba cewa kwanan nan Moon ya gabatar da wannan buƙatar ga fadar White House. Fadar shugaban Amurka ta White House ta caccaki jami'an hukumar leƙen asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta, wanda hakan ya jefa yunkurin tantance labarin wannan barazanar cikin ruɗu. Yawan ƙone kayan da aka shigo da su daga ƙasar China da kuma kiraye-kirayen a ƙaurace ma duk wani abin da aka ƙirƙiro a ƙasar China na karaɗe faɗin ƙasar India tun bayan da China ta hallaka sojojin India 20 a tsakiyar watan Yuni, al'amarin da ya haddasa rikici mafi muni cikin shekaru 50 a kan iyakar ƙasashen biyu a yankin Himalaya. India na duba hanyoyin da za ta mai da martanin abin da China ta yi mata.
To masu saurare, baki ɗaya a nan ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan marigayi Mani Usman Sanyinna, wanda aka fi sani da Mani Alaramma, wanda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya. Gaisuwar ta'aziyya musamman ga mai ɗakinsa Hafsatu Muhammad Sanyinna da sauran dangi. Allah ya ji ƙanshi da gafara ya kuma kyautata bayan shi. yanzu a madadin duka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti. Murtala Faruk Sanyinna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku, ma'assalam.